like I've never seen this sky before. Want to vanish inside your kiss. Every day I love you more and more. Listen to my heart, can you hear it sings? Telling me to give you everything. Seasons may change, winter to spring, but I love you until the end of time. Come what may, come what may, I will love you until my seems such a perfect place. Suddenly it moves with such a perfect grace. Suddenly my life doesn't seem such a waste. It all revolves around you. This song and I'll be there by your side. Stars lots like garden and stars may collide, but I love you until the end of time. Go. Still love me to say, still da 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 da